Ayan doka sama da 30 na kundin zaben kasar ta Niger ne kwamitin ya nazari akan su a tsawon makonni hudu na wannan aiki da ke hangen kawo karshen korafe-korafen yan adawa wanda ke zargin bangaren rinjaye da tusa wasu miyagun matakai a can baya da nufin tafka magudi a zabubbukan 2020 da 2021. Sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS mai mulki Abubakar Sabo bamba ne a kwamitin kwaskwarai kundin zabe
dukkan siyasar da annan sun riga sun dahita daga mutum 13 zatana mutum 19 an kara ma ƴan parti politique na majority an kara musu mutum 2 ƴan opposition an kara musu mutum 2 nan na file da babu suda su ma an ba su mutum 2 zabe dan kasa na akai ba dan wani mutum guda ba abinda muka so 2021 ai zabe tare da kowa kuma a ce lamulaya
sai dai mambobin kwamitin sun kasa cimma matsaya akan wasu muhimman ayoyin doka dalili kenan bangarorin suka fara neman hanyoyin warware wannan kulli inji Ambali Dodo na kawancan jam'iyyun yan baromu
akwai abun ga article na 8 akwai na 12 akwai na 81 to bayan wannan kuma an kalura cewa da akwai article 14 da 15 kuma da article 33 wanda da an wannan cikin committee ba a samu an ka samu haɗin kan kowa da kowa ba
jami'an adawa na gamayyar FRDDR waɗanda tun tushe suka fice daga kwamitin nazarin hanyoyin kwaskwarai kundin zaben sun kaurecewa taron gabatar da rahoton shawarwarin da aka zo da su a cewar wani kakakin su Mamman Sani Adamu
dukkan shawarwarin da ake yi sun yi watsi da suna nuna kamar adawa ce take kin a samu sulhu dukkan abubuwan da muka tattauna akan su wanda suka amince da su dan yi kwana biyu sai wani ya yi katsalan da ya ce a yi wannan abu ba haka yake ba to mun ga wannan yawon da hankali suke yi ba abu ne ba na alheri
to amma masu mulki na ganin rashin halartar yan adawa a wannan aiki ba zai tatse musu hanzari ba
ni muna yin kwadri akan kasan mu ba dan wani ba don kake nan sun zo ba su zo ba muna gyara shi wani muka didin ai zabe cikin ruwan sanyi kamar wanga article ba harka mutum kai kandidani a harka a rubuta ka bisa list ne ba ka zabe ba a zaben ka sai in an dauki matakin ne shari'a ta dauki matakin ne sun yi abin da ake ce ma rehabilitation
bayan majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa ta nazarci sauye-sauyen da kwamitin ya aiwatar gwamnati za ta gabatar da waɗannan kudurori a majalisar dokokin ƙasa domin ta tabbatar da su a matsayin dokokin zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.